ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقوديا الله سبحانه وتعالى wanda ya datar da mu a daidai wannan lokaci mai albarka a masallaci na haro banda da magaram domin gudanar da littafinmu na kashfu shubuhat darasin da ya gabata darasin littafin usulus salasa wanda malam ya yi kokarin tunatar da mu akan me ake nihi da aqida wane ne ubangiji wane ne annabi kuma menene addinin musulunci wannan masaloli guda uku kusan su ne malam ya tattauna a cikin wannan littafi mai girma don haka Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abin da muka saurara wannan littafi wanda zamu sanya a yau da izinin Allah subhanahu wataala yana da sunan kashfu shubuhat wato yayi shubuha wanda ƴan uwa musulmai ba littafi bane wanda zamu rika gaugawa a cikin shi insha Allahu ta'ala zamu rika tsayawa ɗaya bayan ɗayan mas'ala domin fahimtar hakikaninta da abin da take ni mawallafin wannan littafi sunan shi Muhammad bin Abdul Wahhab kamar yanda bayani ya gabata malami ne wanda ya kawo gudunmuwa a cikin addinin musulunci ta hanyar rubuce-rubuce sunan shi shine Muhammad ko al-Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid wanda an aike shi a wani gari wanda ake kiran shi Uyaina shekara ta 1115 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malami mahaifin shi babban malami ne a kasar Najd ya harrace alqur'ani tun yana da shekara 10 ya karanci ilimi na addinin musulunci a wurare masu yawa irin su Makka da Madina da makamancin haka ta hanyar malamai masu yawan gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama kuma Allah ya sanya mishi albarka a cikin rayuwar shi. Ya rubuta littattafai kamar yadda muka yi bayani masu yawan gaske. Daga cikin littattafan da ya rubuta akwai Al-Kaba'ir. Akwai wannan littafi wanda zamu karanta Kashfu Shubuhat. Akwai Usulus Salasa. Da makamancin haka. Wannan duka littattafan wannan shehun malami ne Allah shi kanshi da rahama to da haka ba tare da bata lokaci ba zamu shiga karatun wannan littafi kai tsaye to kamar yanda ne bayani a wancan sati littafi ne wanda yake bayani akan aqidatut tauhid wato aqida ta musulunci wanda a yau idan aka ce aqida ta tauhidi shine ɗayan da Allah shi kadai a cikin ibada wanda kuma aikin da Allah subhanahu wataala yake bukata a rayuwar dan adam kenan shine ya ɗayan ta shi cikin ibada wannan tauhidi shine aiki na annabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzannin shi ga baki ɗayan su domin su yi kira zuwa ga tauhidi. Dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, yace an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ga baki ɗayan al'ummu Allah ya ce mun aiko musu manzo. Menene aikin manzo? Shine yayi kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai, kuma mutane su nisanci bautar wani Allah. ƴan uwa musulmai, idan ba mu manta ba, lalle tauhidi shine jigo a rayuwar dan adam. Wallahi duk mutumin da bai karanci tauhidi ba, to rayuwar shi za ta zamna cikin matsaloli da tashin hankali. Zai zamna ya jahilci mahalicin shi, ba zai kyautata ibada ba kamar yanda Allah yake so. Haka da Allah zai jarabce shi da abubuwa, zai rika komawa wurin malamai da bokaye domin neman warwaran matsalolin shi. Alhali idan mutum ya karanci aqidar Islam, aqida ta musulunci, zai fahimci abinda addinin musulunci yake karantar da mu a kan shi. Haka zai fahimci manuwa ta Ubangijin shi. Babu wani abin da zai zo ya bujiro mishi a rayuwa wanda zai zame mishi kalubale, saboda ya fahimci wane ne mahalicin shi, shine Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka tauhidi yana da matukar mahimmanci a rayuwar dan adam, wato sanin Allah shine abin bauta. Kai tsaye za mu fara wannan darasi namu, mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, wanda an so duk abin da za a fara shi da bismillah domin a samu albarka. Mala yake cewa anan an fara wannan littafi da bismillah, ko ambatan Allah, saboda koyi da girman Allah da littafin Allah mai girma shine Al-Qur'ani. Surori na Al-Qur'ani zaka gaga baki ɗayan su suna da bismillah, wato suna farawa da sunan Allah, banda sura guda ɗaya, ita ce suratul Tauba ko suratul Bara'a. Bayan haka mala yake cewa ilam, ya kai dan adam ka yi sani, yace rahimaka Allahu, Allah ya rahamshe ka, anna at-tauhid huwa ifradullahi subhanahu bil ibada. Lalle abinda ake nihi da tauhidi ni jimala, yace shine dayanta Allah shi kadai sarkakakken sarki cikin ibada. Idan aka ce tauhidi, kalima ce ta larabci, shine a maida Allah shi kadai ne abun bauta, ba tare da an sanya mishi abokin tarayya, wanda kuma sanya ma Allah abokin tarayya shine Allah baya so, wanda ana kiran shi shirka. Duk duniya babu wani saban Allah wanda za ka yi wanda Allah ba zai gafarta maka ba face shirka. Allah ke cewa duk mutumin da yake shirka gare ni, to bashi ba shiga aljanna. Karshe yake cewa sakamakon shi shine gidan wuta. Wani wuri Allah ke cewa duk mutumin da ya zamanto yana shirka, hakika ya tabbatar da zalunci ga Allah subhanahu wa ta'ala. To anan mala yake cewa at-tauhid wajibi ne a matsayinka na musulmi ka san me ake nihi da tauhidi. Idan aka ce tauhidi shine ɗayanta Allah sarkakakken sarki cikin ibada, wanda kuma wannan tauhidi shine bautar Allah ba tare da bauta ma wani shi ba. Duk mutumin da ya zamanto yana bauta ma Allah, amma kuma lokaci guda yana bautar wani Allah, to kamar yana yin ibada ne kuma yana warware ta. Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin hadisul Qudsi, yace ana aghna shuraka'i an shirk, lalle ni na wadata da duk wanda yake gama ni da abokin tarayya cikin ibada. Allah ke cewa duk wanda yayi mini shirka man ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirku, duk wanda ya gama ni da wani abokin tarayya Allah ce na bar shi da shi da wanda ya kiraya, sai je wurin shi ya bashi lada. Dan haka bautar Allah shi kadai shine ake kira da tauhidi. To anan malai ke cewa wa hunaka ta'arifun a'ammu lit-tauhid, akwai wani ta'arifi ko bayani akan kalima ta tauhidi, shine ifradullahi ta'ala bima yakhussu bihi, tayanta Allah madaukakin sarki cikin abinda Allah shi kadai yake banta da shi. Malai ce misalin tauhidur rububiyya, kamar tayanta Allah cikin ibada. Allah shi ya halicci sama, Allah shi ya halicci ƙasa, Allah shi ya halicci mutane. To wanda yayi wannan halittu gabaki ɗaya shi ɗaya ne ya dace a bauta ma. Malai ce dalili Allah yana cewa Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine ya halicci dukkan kowa da dukkan komai. Wani wurin Allah ke cewa hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ard, sai Allah ya ce la ilaha illa huwa, wai shin akwai wani abun bauta koma bayan Allah wanda zai arzuta ku daga sama ko daga ƙasa? Sai Allah ya ce la ilaha illa huwa, babu abun bauta da cancanta sai shi. Wani wuri Allah ke cewa tabarakallazi biyadihi al-mulk, albarka ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine yake da cikakken mulki. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah nan shi yake da iko afsa ga dukkan komai. To kaga dayanta Allah cikin Allah shi yake halittu, wannan wajibi ne. Malai ce abu na biyu tauhidul uluhiyya shine ifradullahi ta'ala bil ibada, bi Allah yattakhiz al-insan ma Allah ahadan ya'budu. In idan aka ce tauhidul uluhiyya shine dayanta Allah wajen ibadar da zaka yi mishi, kar ka riki wani koma bayan Allah ka rika bauta mishi. Aw yataqarrabu ilayhi, ko ka kusanci wani Allah. Malai ce abu na uku shine tauhidul asma'i wa sifat, ka dayanta Allah cikin sunayen shi da sifofi. Allah yana da sunaye mafiya kyawu, kamar yadda yake cewa walillahi al-asma'ul husna, lalle Allah madaukakin sarki yana da sunaye mafiya kyawu. Sai Allah ce fad'uhu biha, idan kun tashi roƙon Allah ku kiraye shi da su. Bayan haka Allah yana da siffofi kamar siffa ta hannu, kamar siffa ta huska, kamar siffa ta ƙawahuwa, duka wannan ya tabbata Allah madaukakin sarki yana da su. To wannan dole sai an tabbatar ma Allah madaukakin sarki. To anan dai malai ke cewa annat tauhid huwa ifradullahi subhanahu bil ibada, abinda ake nihi da tauhidi shine dayanta Allah shi kadai cikin ibada. Malam ya ci gaba da bayani yace wa huwa dinur rusul, wannan tauhidi shine addini na manzanni gabaki ɗayansu. Yana idan ka an tambaye ka wani addini ne annabawan Allah suka yi, shine addinin ɗayanta Allah cikin ibada. Allazi arsalahumullahu bihi ila ibadi, malai ce wanda Allah madaukakin sarki ya turo su, su wannan annabawa zuwa gabayin shi. Yana Allah ya turo annabawa zuwa ga al'ummu domin su yi kira zuwa ga tauhidi shine ɗayanta Allah, wato tabbatar da la ilaha illallah. Malai ke cewa dalili akan haka Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah ke cewa ba mu taɓa aiko da wani manzo ba a kahinka, ya manzan Allah. Sai Allah ce illa nuhi ilayhi, face sai mun yi mishi wahayi, mun faɗa mishi cewa annahu la ilaha illa ana, yanda lamarin yake babu wani abun bauta da gaskiya sai ni kaɗai, in ji Allah. yace fa'budun dan haka ku bauta mini. Wannan dalili daga cikin dalillai akan cewa lalle annabawan Allah gabaki ɗayansu sun yi kira zuwa ga tauhidi. Aya ta biyu malaki cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, Allah yace an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Allah da kanshi yake cewa hakika mun aiko ga dukkan al'ummu, mun aiko musu manzo. Menene aikin manzannin nan? Shine ɗayanta Allah shi kadai cikin ibada. Yace wajtanibu at-taghut, an nisanci bauta ma wani Allah. To kaga anan duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi ya yarda da Allah shine abin bauta, to hakika ya shiga addinin musulunci. Malai ce wa man akhalla bi hadha at-tauhid fa huwa mushrik. Kaga duk mutumin da ya shafa ma tauhidi lahiya, to hakika ya zama mushriki. Wa in aqarra bi tauhid ar-rububiyyati wal asma'i was sifat, koda ya tabbatar da tauhid ar-rububiyya da tauhid al-asma'i was sifat, wato ana so ka ɗayanta Allah cikin ibada. Wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumi, hakika mun aiko ga zuwa al-umma annabi Nuh, mun aiko musu annabi Nuh. Allah ke cewa sai manzon ne yake cewa inni lakum nazirun mubin, lalle ni mai wa'azi ne, mai galgadi ne zuwa gare ku. Yace Allah ta'budu illa Allah, kar ku bauta ma kowa sai Allah. Allah yace wa ila adin akahum huda, haka mun aiko ma al'umma Hudu dan uwansu annabin Allah. Qala, sai Allah ke cewa, sai yace musu ya qaumi ibudullah, ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai. Malakum min ilahin ghairu, ba ku da wani abun bauta da cancanta face shi. Allah ke cewa wa ila thamud akhahum salihah, haka mun aika zuwa ga al'umma annabi Saluhu, dan uwansa annabi Saluhu, shi ma yake fada musu ya qaumi ibudullah, ya al'umma ta ku bauta ma Allah shi kadai. Malakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta ko ma bayan Allah. Allah ce wa ila madayna akhahum shu'aiba, haka Allah madaukakin sarki ya aika zuwa ga al'umman Madayana dan uwansu annabi Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru, annabi Shu'aib yake ce musu ya qaum, ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai, ba ku da abun bauta ko ma bayan Allah. To kaga anan wannan dalili ne akan cewa lalle annabawan Allah gabaki ɗayansu sun yi kira zuwa gawa bautar Allah shi kadai. To anan malai yake cewa fa awwaluhum Nuh, annabawan Allah dai na farkonsu shine annabi Nuhu alaihi salam, wanda kamar yadda bayani ya gabata, Allah ke cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin, sai yace wan nabiyina min ba'di, ya manza Allah mun yi wahayi zuwa gare ka. Yace kama auhayna ila Nuh, kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu min ba'di, bayan shi. Wan nabiyina min ba'di, da annabawan da suka biyo bayan shi. Dalili daga cikin dalillai wanda yake tabbatar da annabi Nuhu shine annabi na farko. Malai ta kissatu shafa'a, kissa ta neman ceto. A gobe kiyama na nasan ya tuna ila Nuhu fa yaqulu, mutane za su je zuwa ga annabi Nuhu su faɗa mishi cewa anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila al-ard, ya kai annabi Nuhu kai ne farkon annabi wanda Allah madaukakin sarki ya turo shi zuwa ga doran kasa. Sai malai ce fa Nuhu awwalur rusul bil kitabi was sunna, kaga annabi Nuhu shine farkon manzo karkashin nassi na alqur'ani da kuma sunna ta manzon Allah. Malai ya ce wa Nuhu alayhi salatu wassalam ahdur rusul al khamsa, wannan annabi Nuhu da ake bada labari yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa wanda ake kiransu ulul azmi minar rusul, wanda sun yi annabawan gabaki ɗayansu shan wahala, su ne guda biyar. Malaice na warkonsu akwai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahim da annabi Ibrahim, wa Musa da annabi Musa, wa Nuh da annabi Nuhu, wa Isa alaihi salatu wassalam da annabi Isa, amincin Allah ya tabbata a gare su gabaki ɗaya. Wannan su ne annabawan da ake kira ulul azm minar rusul, wato annabawan da suka yi kowaɗanne annabawa shan wahala a cikin al'ummarsu, su ne su guda biyar kamar yadda muka zana su kenan. Mala ya ce arsalahu Allahu ila qaumi, kaga annabi Nuhu shi ne annabin da Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen shi, lamma galau fi salihin, lokacin da suka ƙetare iyaka suka yi shishigi da jiji da kai game da lamarin bayin Allah, su ne as-salihin. Anan mala ya ce ya'ani anna Allah arsala Nuhan ila qaumihi lamma waqa'a fihim al-ghuluw fi salihin, lalle Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi lokacin da mutanen shi suka huce iyaka suka yi shishigi game da lamarin bayin Allah. Mala ya ce wal-ghuluw, abinda ake nihi da al-ghuluw shine ketare iyaka, mujawazatul hadd fi at-ta'abbud wal 'amal wat tana'u qadhan aw madha, shine a ketare iyaka wajen ibada ko wajen aiki ko wajen yabo. Malaike cewa al qismu al awwal, kashi na farko al ghuluw fil aqida, shine akwai ketare iyaka wurin aqida kamar wajen yarda da Ubangiji. Malaice ka guluwu ahlil kalam fi sifati, kamar guluwi ƙetare iyaka ga wanda suke ma'abuta zance wajen siffofin Allah, hatta adda bihim ila imma tamsil wa imma ta'til, wanda wannan shi ya kai su zuwa ga su rika kwatanta Allah da kamanceceniya ta ɗan adam. Idan aka ce Allah yana da hannu, to su wannan ashabul kalam sai su ce ai hannun Allah irin na ɗan adam, ko kuma su huce iyaka. Malai ce al-qismu sani, ɓangare na biyu na ƙetare iyaka, al-ghuluw fil ibadat, shine ƙetare iyaka wurin ibada, ka ghuluw al-khawarij allazina yarawna kufru fa'ilul kabira, yace kamar ma'abuta al-khawarij, wannan wasu ƙabilu ne ko wasu al'ummu ne wanda suke da'awar musulunci. Mala ya ce su kuma aikinsu suna ƙetare iyaka wurin ibada, shine duk mutumin da ya aikata babban zunubi kai tsaye suna kafurtar da shi. Ya rauna kufur fa'ilul kabira, misali su ce duk mutumin da ya yi zina kai tsaye ya zama kafiri, mutumin da ya yi sata kai tsaye ya zama kafiri, to kaga wannan ƙetare iyaka ne. Da mutumin da ya yi zina da mutumin da ya yi sata gabaki ɗaya saɓan Allah, yau idan ya tuba Allah maɗaukakin sarki zai iya gafarta mishi. Mala ya ce al-ghuluw salis, ɓangare na uku shine ƙetare iyaka fil mu'amalat, akwai shishigi da ƙetare iyaka wajen mu'amala, wa huwa at-tashaddud bi tahrim kulli shay'in wa qabilu hadha at-tashaddud tasahu. Malaike cewa ƙetare iyaka cikin mu'amala shine kamar mutun ya haramta abinda Allah bai haramta ba, yace abu kaza haram ne ko abu kaza halak ne alhali haram ne, to wannan gabaki ɗaya ƙetare iyaka ne. Malaike na ƙarshe al-ghuluw fil 'adat wa huwa at-tashaddud fi at-tamassuk bil 'adat al-qadima, akwai ƙetare iyaka cikin al'adu shine kamar mutun ya yi riko da al'adu, riko irin na ibada, ya ɗauki wata al'ada yanda ka san addini kuma ya nuna ba zai ja baya game da haka nan. To anan ma yake cewa su dai wannan mutanen annabi Nuhu, Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabi Nuhu saboda sun ƙetare iyaka cikin ibada game da bayin Allah. Yace a cikin wannan bayin Allah akwai wadda, akwai suwa'a, akwai yahusa, akwai ya'uqa wa nasa, kamar yadda Allah ya bada labarin su a cikin surati Nuhu. Me suke faɗa ma junansu? Fa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra, sai Allah ce wa qad adallu kathira. Wannan sunaye da muka zana, wannan sunaye ne na bayin Allah. Malai yake cewa sunaye ne na bayin Allah lokacin da suka mutu, sai shedan ya zo ya sanya ma al'umma bayan mutuwarsu cewa ai ku ɗauki hoton wannan bayin Allah ku aji. Bayan sun ɗauki hotunansu sun aji, bayan tsawon lokaci shedan sai ya raya ma mutane cewa ai za ku iya bauta ma waɗannan bayin Allah, za ku iya riƙarsu abin bauta ko ma bayan Allah, ko kuma za ku iya ɗaukan su kusanci da Allah maɗaukakin sarki. Kenan sunaye ne na bayin Allah. Allah ya ba mu labari, al'umma annabi Nuhu suna faɗa ma junansu cewa wayyaya za ku ƙyale wadda da suwa'a da yahusa da yahuqa da nasa, alhali bayin Allah. Sai malai ke cewa hazihi asnamun fi qaumi Nuh, waɗannan bayin Allah an yi musu gumaka a cikin al'umma annabi Nuhu. Ya ce kanu rijalan salihin, asalinsu wasu bayin Allah ne na gari. Wa qad jaa fi sahih al-Bukhari, malai yake cewa haka ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi, annahu qala, yake cewa hazihi asma'u rijalun salihin, waɗannan sunaye sunayen wasu bayin Allah ne salihai, min qaumi Nuh, daga cikin al'umma na mutanen Nuhu. Falamma halaku, lokacin da suka mutu, awha ash-shaytanu ila qaumi, sai shaitan yayi wahayi zuwa ga mutanansu, yace aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, ai za ku iya yin gumakai da hotunan waɗannan bayin Allah. Wasammuha bi asma'ihim, kuma ku sanya musu sunayenku ko kuma sunayensu. Fa fa'alu, manzo Allah yake cewa sai suka aikata haka. Walam tu'bad, amma kuma a lokacin nan ba a bauta musu ba. Hatta iza halaka ulani, sai lokacin da waɗanda suka yi gumakan suka mutu. Wa nasiyal ilm, kuma aka manta da ilimi, daga baya da aka zo sai ke cewa ubidat, sai aka zamanto ana bauta musu. To anan dai su waɗannan bayin Allah ne aka ɗauki hotunansu ana bauta musu. Sai malam mai littahi yake cewa Allah ya aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi lokacin da suka yi shishigi cikin ibada game da wadda da suwa'a da yahusa da ya'uqa da nasa, kenan suna bauta musu. Malai ce wa akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, annabi na karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda babu wani annabi da zai zo bayan shi. Dalili Allah yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, sai Allah ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, annabi bai zamanto baban ɗaya daga cikinku ba, bari dai manzon Allah ne kuma shine cikamakin annabawa. To anan malami sharhi yake cewa fa in kila, da za a yi katari wani ya ce maka inna Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam yanzil fi akhir az-zaman, yaya aka ce annabi Isa zai zo a ƙarshen zamani, gashi Allah ya ce babu wani annabi bayan annabi Muhammad, amma kuma ya tabbata a nassi na shari'a annabi Isa zai sabko a ƙarshen zamani. Sai malai ya ce amsa akan haka fa naqul, haza haqqun, wannan gaskiya ne, walakinnahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddid. Sai dai annabi Isa ba zai sabko ba a nan gaba a sunan annabi sabo wanda zai sabko duniya. Yace bal yanzilu ala annahu hakimun bi shari'atin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshen zamani idan annabi Isa ya sabko zai yi aiki da hukunci ko da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itba'uhu wa nusratihi kama qala Allah ta'ala, kuma zai yi biyayya ga manzon Allah, zai kama ma manzon Allah cikin addini, kamar yadda Allah yake cewa wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyyi yace lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, sai Allah yace la tu'minanna bihi ko la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Wato Allah ya dauki alqawli da annabawa lokacin da littahi ya sabka da bayanai na shari'a. Allah ce thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, sa'annan wani annabi ya zo wanda yake gaskata abin da yake tare da ku. Allah ce la tu'minunna bihi wa la tansurunna, za ku yi imani da shi kuma ku kama mishi, shine annabi Muhammad. Qala aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri, Allah ke cewa kun tabbatar da haka kuma kun ɗauki alƙawali akan cewa gabaki ɗayanku za ku kama ma annabin Allah, annabi Muhammad. Qalu aqararna, annabawan suka ce eh ya Allah mun yarda. Qala fashhadu, Allah ke cewa ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin, ni ma ina tare da ku cikin masu shaida ko cikin masu tabbatar da shaida. Da haka annabi Isa idan ya sabko a ƙarshen zamani zai yi biyayya da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce amsa akan cewa lalle bayan manzon Allah babu wani annabi. Kina annabin da zai sabko ƙarshen zamani shine annabi Isa, amma kuma zai yi aiki da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaike cewa wa huwa kassara suwar ha'ula'is salihin, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi Muhammad shine ya kakkarya hotuna ko gumakan waɗannan bayin Allah wanda aka yi gumakan su. Idan manzon Allah da ya zo a Makka akwai gumakai wanda ake bauta ma koma bayan Allah. Anan malaike cewa annabin Allah annabi Muhammad shi ya kakkarya waɗannan gumaka. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yazkuruna Allah kaseera. Allah ya aiko shi zuwa ga mutane wanda wannan mutanen suna yin ibada, suna yin hajji, suna bada sadaka, kuma suna ambaton Allah ambato mai yawa. Walakinnahum, malaiti sai dai matsalar su guda, yaj'aluna ba'dul makhluqat wasa'it bainahum wa bain Allah, suna sanya waɗansu halittu tsakanin su da ubangijin su mahalicci. Su suna ganin ba za su iya kiran Allah kai tsaye ba sai sun biyo ta hanyar wasu bayin Allah. Ni suke cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, mu wannan gumakan da muke bauta ma ba ma bauta musu haka nan, muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah. Anan dai malaiki ke cewa Allah ya aiko da manzon Allah zuwa ga mutane suna yin hajji, haka ne kafin zuwan manzon Allah ma ana hajji, suna bauta ma Allah kuma suna sadaka, suna ambaton Allah. Walakinnahum, malaiki ce sai dai matsalar su guda daya, yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'it bainahum wa bain Allah, suna sanya ma Allah tsani idan za su kirayi Allah ko suna neman wani abu sai su kirayi wani halitta ya kusantar da su zuwa ga Allah. Malaiki ce wa yaqulun, kuma sun zamanto suna faɗa da bakinsu, nuridu minhum at-taqarrub, ai abinda muke nema a wurin su shine kusanci zuwa ga Allah. kenan mu muna kiran su domin su kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki. Anan ma lake cewa ai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kassara suwar al-asnam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kakkarya gumakan da suke Makka, wa zalika yawmul fath, wannan kuma ya kasance yawmul fath, ranar da aka bude Makka da musulunci. Hina dakhala al-Ka'ba, lokacin da manzo Allah ya shiga Ka'ba, fa wajada hawlaha, sai ya tarda a kewaye da Ka'aba 360 sanama, akwai gumki 360 a kewaye da Ka'aba. Waja'ala yata'anuha alayhi salatu wassalam, sai manzo Allah ya dauki wani abu yana tunkuɗe wannan gumaka, wa huwa yatlu, yana karanta wata aya cewa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Manzo Allah yake karanta wannan aya cewa lalle gaskiya ta zo ta tabbata, ita kuma ƙarya ta tahi. Allah yake cewa lalle ƙarya wannan abu ne wanda yake baya dorewa a rayuwa ta dan adam. To kaga anan manzo Allah shine ya kakkarye waɗannan gumaka. Malaike cewa yaqulun, su waɗannan mutane suna cewa nuridu minhum at-taqarrub ila Allah, muna neman su kusantar da mu zuwa ga Allah, wa nuridu shafa'atuhum, muna neman su cece mu a wurin Allah, mislu misali al-mala'ika, muna kiran mala'iku domin kusanci zuwa ga Allah. Shi kuma abinda Allah baya so kenan. Kar ka kirayi mala'ika, ko ka kirayi annabi, ko ka kirayi wani Allah domin ya kusantar da kai zuwa ga Allah, ko ma wane ne? Anan mala yake cewa misali suna kiran mala'iku, to kaga duk wanda ya kirayi mala'ika da sunan kiran Allah ya yi shirka. Mala yace wa Isa wa Maryam wa unasun ghairahum min as-salihin, haka kuma suna kiran Isa, annabi Isa kenan, suna kiran Maryam mahaifiyar shi, wa unasun, da wasu daga cikin mutane wanda ake dauka shehunnai, min as-salihin, daga cikin bayin Allah. Wannan shine ake kira da shirka. Duk wanda zaka kira koma bayin Allah, in addu'a ce zaka yi, in roko ne, in wani abu ne kake so zuwa ga Allah, Allah yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sai yace ujibu da'wata da'i iza da'a. Ya manzo Allah ga ya musu, duk mutumin da yake so ya kiraye ni, Allah yace kai ya kiraye ni kai tsaye, ina amsa kiran mai kira a lokacin da ya kiraye ni. Ba ce baka sanya ma Allah tsani, ko ka nemi kusanci zuwa ga wani shehu, ko wani malami, ko annabi, ko mala'ika, ko ma wane ne, ba a kusantar da shi zuwa ga Allah. Wanda wannan shine ake kira shirka. Malaike cewa ai annahum innama ya'buduna hazihi al-asnam litaqarrubihim ila Allah zulfa, suna bauta ma waɗannan gumaka, suna kiran wannan bayin Allah dan su kusantar da su zuwa ga Allah. Wa annaha la tamliku lahum naf'an wala darr, duk da hakan ba zai amfanar da su da komai ba, kuma ba zai cutar da su. Ka kwana kana kiran annabi, annabi ya mutu ba zai iya amfana maka komai ba zuwa ga Allah. Ka kwana kana kiran mala'ika, mala'ika bawa ne na Allah, ba zai iya amfana maka komai ba a wurin Allah. Sai yace wa annahum shufa'un lahum inda Allah, kuma suna ganin cewa su za su cece su a wurin Allah. Sai yace walakin hazihi shafa'a shafa'atun batila, sai dai wannan ceton da suke nema ceto ne wanda Allah bai yarda da shi ba. Ni Allah ke cewa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i, ceton masu ceto ba zai musu amfani ba a wurin Allah. Daman shi ceton ba zai kasance ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi. Idan Allah bai yarda ba, ba wanda ya isa ya cece ka a wurin shi. Malaice wa zalika li anna Allah ta'ala la yarda li ha'ula'il mushrikina shirku, kaga Allah daman baya so, bai yarda ba waɗannan mushrikan da abinda suke gamawa na shirka. Wala yumkin an ya'zana lahum bi shafa'a, haka Allah ba zai ba su dama ba su nemi ceto a wurin shi. Sai malai ya ci gaba da bayani yake cewa misalin wanda ake kira koma bayan Allah, ana kiran mala’iku, ana kiran annabi Isa, ana kiran Maryam mahaifiyarshi wa unasun ghairuhum minas salihin, da waɗansu bayin Allah wanda suke managartan bayi. Malai ya ce fa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bayan wannan abu kwaram sai Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu lahum dinu abihim, domin ya sabanta musu addinin babansu. Wane ne babansu? Shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Malai ya ce wa yukhbiruhum, kuma manzo Allah ya ba su labari, anna hadha taqarrub, wannan kusanci da suke nema zuwa ga Allah, wal i'tiqad, da wannan abin da suka kudirce a zuciyarsu, mahad, wannan abin zallashi, haqqullahi ta'ala, ba wanda yake da inci akan shi face Allah madaukakin sarki. Kenan ko annabi ko mala'ika ko Maryam alaiha salam ba su da damar da za su kusantar da kai zuwa ga Allah. Idan ka tashi neman buƙatarka, kai tsaye ka kwarari zuwa ga Allah madaukakin sarki. Me Allah ke cewa amman yujibul muttarra idza da'ahu, wane ne yake karɓa ma mai tsananin buƙata idan ya roƙe shi? Shine Allah. Da halin da ka samu kanka ba wanda ya isa kusantar da kai zuwa ga Allah. Da haka anan yake cewa haƙƙi ne na Allah, la yasluhu minhu shay'un li ghayrillah, ba wanda ya dace ya samu wannan haƙƙi wanda yake koma bayan Allah. Malam ya ƙara tabbatar da mu akan haka, yace la malakun muqarrab, babu wani mala’ika makusanci, kace wannan mala’ika ne ai yana tare da Ubangiji, su ne na hwadar Allah maɗaukakin sarki, bari in roƙe shi sai ya roƙa mana Allah, ko bari in kirayi mala’ika sai ya roƙo mana Allah abin da nake so. A nan malai ya ce daidai da mala’ika makusanci ba a kiran shi, haramun ne ka kirayi mala’ika, haramun ne ka roƙi mala’ika, duk abin da kake buƙata na lahiya da arziki ka neme shi a wurin Allah. Malai ya ce wala li nabiyyin mursal, haka kuma ko wani annabi wanda aka aiko shi, mala’ika bai da haƙƙi, haka shi ma annabin Allah bai da haƙƙi. Haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Idan an tashi roƙo a roƙe shi, idan an tashi neman buƙata a nemi buƙata zuwa gare shi, ba za ka sanya ma Allah tsani, wato ka sanya mishi wani tsakankaninka da shi. Malai ya ce fadlan an ghairihi, barantana ma ka sa wani wanda ba mala’ika ba, ko wanda ba annabi ba. Kaga addinin musulunci ya hana ka kirayi mala’ika domin ya amso maka buƙatunka a wurin Allah, ya hana ka kirayi annabi, to ina ga wasu wanda suke bayin Allah ne wanda ba annabawa ba kuma ba mala’iku ba. Amma kuma a yanzu wannan zamanin namu akwai wanda suke bauta ma waliyai, cewa ai wannan ibada da muke idan su kusantar da mu ne zuwa ga Allah. A nan Nijar akwai wani malami da an taɓa gwada shi a tele, iri-iri yake cewa ai ɗan adam ba zai iya kiran Allah ba kai tsaye. Sai ya kawo misali, ya ce wai me yasa? Saboda yanzu misali in za ka tsayi gidan shugaban ƙasa, kafin ka samu ganin shugaban ƙasa sai ka biyo ta matakkayya, za ka biyo ta kan wane, ta kan wane, ta kan wane, tukun ƙarshe ka ga shugaban ƙasa. Kaga wannan misalin bai yi ba, yaya za ka haɗa Allah da shugaban ƙasa ɗan adam? Wanda kuma nassi na Alƙur'ani ya tabbatar da ba a kiran wani koma bayan Allah a gama shi da Allah. A nan dai malai ya ce ko annabi ba a kiran shi, ka ce ya gama ka da Ubangiji, ko mala’ika ba a kiran shi, ka ce kana neman wata buƙata, ina ga wani malami ko wani shehu? da haka samun lahiya da samun tsira shine bawa ya zamanto yana kiran Allah shi kadai ba tare da ya sanya ma Allah kishiya, wanda wannan shine Allah baya so. Sai malai ya ci gaba da bayani yake cewa wa illa in ba dan haka ba fa haula'il mushrikun, kaga waɗannan mushrikai da ake bada labari yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq, su da kansu sun shaida cewa lalle Allah shine abun bauta. Allah ma ya bada labarin haka a cikin Al-Qur'ani. Me Allah yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, ya manzan Allah da zaka tambaye su wai waye halitta sama da ƙasa, sai Allah ce la yaqulunna Allah, za su ce maka ai Allah ne. Su kawai abinda ba su yarda ba ya za a bauta ma Allah shi kadai, a ce duk duniya gabaki ɗaya za a haɗu abin bautan nan shi kadai ne za a bauta ma. Allah ke cewa a wani wuri wai su wannan kahurai suna cewa aja'al al-alihata ilahan wahida, yanzu duk duniya gabaki ɗaya za a gamu Allah shi kadai ne ake bauta ma. Suka ce inna haza la shay'un ujab, wannan ai abin mamaki ne a ce kowa Allah shi kadai zai bauta ma. To Allah da shi yake juya sama da ƙasa, shi ya halicce ka, ya halicci abin da kake gani, shi yake juya mulkin shi, ba wanda ya yi tarayya da shi, ni zai hana a bauta ma Allah shi kadai. Da haka anan malaki cewa wa illa in ba dan haka ba fa haula'il mushrikun, kaga wannan mushrikai da ake bada labari yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq, su da kansu sun tabbatar da Allah shine abun bauta. Wahdahu la sharika lahu, shi kadai ne bashi da abokin tarayya. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, kuma sun tabbatar da cewa babu wanda ya isa arzuta ka a duniya face Allah. Wala yuhyi, ba wanda ya isa rayar da kai. Wala yumit, ba wanda ya isa kashe ka. Illa huwa, sai shi Allah shi kadai. Wala yudabbiru al-amra, ba wanda ya isa jijjuya lamari, zawwa da rana da iska da damana da makamancin haka. Illa huwa, sai shi kadai. Malai ce wa anna jami'a as-samawati wal-ard wa man fihinna, kaga dukkan abin da yake sammai da kasai da abin da yake tsakankaninsu, kulluhum abiduhu, gabaki ɗayansu bayi ne na Allah. Sama baiwar Allah ce, Allah ya halicce ta, haka ita ma ƙasa, halittun da kake gani gabaki ɗayansu a doran duniya bayi ne na Allah, kuma Allah ya halicce su. Da haka anan yake cewa kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufi, gabaki ɗayansu bayi ne na Allah kuma suna ƙarƙashin mulki na Allah. Allah shi yake jijjuya su, Allah shi yake yin yanda ya ga dama da su. To me zai hana a bauta ma Allah shi kadai? Lokacin yayi, masha Allah. To ƙarshe yake cewa wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, wannan bayin Allah suna ƙarƙashin iko na Allah da kuma mulki na Allah maɗaukakin sarki. To ganin cewa lokacin namu ya yi, insha Allahu ta'ala a haka za mu riƙa tahiya kaɗan-kaɗan, saboda littafin yana da matuƙar fa’ida da mahimmanci. Ba za mu yi gaugawa ba domin mu yi muƙari, idan insha Allah duk gaɓar da muka zo za mu yi bayani mu yi sharhi a kanta. Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu abin da muka saurara. Kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.